Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 26 ga watan Mayu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, Ukraine ta yi gargadin cewa mamayar da Russia take yi mata yunkuri ne na farfado da tarayyar Soviet wanda ba zai tsaya akan kasar kadai ba. Ana ci gaba da samun ƙarin bayanai game da matashi dan bindigan nan da ya harbe yara ƙanana 11 da malamai biyu a jihar Texas da ke nan Amurka. Yayin kuma da wasu jarirai 11 suka mutu a wata gobara da ta tashi a wani asibitin da ka babban birnin ƙasar Senegal.
To Allah ya kiyaye. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta kammala zaɓukan fitar da 'yan takarar gwamnoni a jihohin ƙasar da yawa. A jihar Sokoto da Kebbi, 'yan takarar da aka zaɓa sun nemi haɗin kan waɗanda suka sha kayi, sai dai masana na cewa.
To wani haɗe kai za a yi mutumin da ya zamanta da ƙarfi ya kwata ba ci ya yi ba. Wannan shi ne babban matsala, shi yasa kake gani ko 'yan adawa sun zo ba haɗin kai za a yi ba. A ba mutane haƙƙinsu.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. A zaɓen fidda gwanin jihohin Bauchi da Gombe kuwa, za ku ji cewa sabbin fuskoki ne aka zaɓa a matsayin 'yan takarar gwamna a jam'iyyar PDP. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki, wanda Hawa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
To jama'a, assalamu alaikum. Magajin garin Kyiv, babban birnin ƙasar Ukraine, Vitali Klitschko yayi kiran neman goyon baya ga ƙasarsa yayin da take fuskantar abin da ya kwatanta a matsayin wato yaƙi mara kan gado da Russia take yi da Ukraine. Yayin da yake jawabi a gaban taron bunƙasa tattalin arzikin duniya da ke wakana a birnin Davos na ƙasar Switzerland a yau Alhamis, Klitschko ya ce Ukraine ƙasa ce mai son zaman lafiya wacce bata takalar kowa da faɗa, sannan tana da burin ganin ta zama mamba a nahiyar Turai. Yana mai cewa abubuwan da suka sa a gaba su ne kare haƙƙin bil'adama, 'yancin 'yan jarida da kuma tabbatar da wanzuwar tsarin mulkin demokuraɗiyya. Ya kuma ƙara da cewa manufar Rasha ita ce ta farfaɗo da haɗaɗɗiyar tarayyar Soviet, yunkurin da ya ce ba zai tsaya a kan Ukraine kaɗai ba. Matashin ɗan bindigan nan da ya harbe ƙananan yara 19 da wasu malamai biyu a Amurka ya yi gargaɗin aikata wannan ɗanyen aiki a shafinsa na kafar sada zumunta jim kaɗan kafin ya shiga makarantar firamarin, a cewar gwamnan jihar Texas Greg Abbott. Gwamnan ya ƙara da cewa ɗan bindigar mai suna Salvador Ramos, mai shekaru 18, ɗalibi ne da ya daina zuwa makaranta. Ya kuma ɗora alhakin abin da ya faru da matashin akan matsaloli na lafiyar ƙwaƙwalwa da suka damu ɗan bindigar, wanda ya shiga firamarin da ake kira Rob Elementary a garin Uvalde da ke jihar Texas ya buɗe wuta akan ɗalibai, lamarin da ya kai ga wani jami'in kula da kan iyaka ya bindige shi har lahira.
The idea that an 18-year-old kid can walk into a gun store and buy two assault weapons.
Shugaban Amurka Joe Biden kenan yake cewa wai a ce yaro ɗan shekara 18 zai iya shiga shagon sayar da makamai ya sayi manyan bindigogi guda biyu. Wannan kuskure ne. Dan Allah mai zai sa mutum ya buƙaci bindiga din ya kashe wani? To babu dai wasu bayanai a cewar gwamna Abbott da suka nuna cewa Ramos ya samu wata kulawa don magance matsalolin da ke damunsa. Amma wasu kafofin yaɗa labarai sun ce matashin yakan ka harbi mutane da irin ƙananan bindigogi ko ya jefe su da ƙwai idan sun zo wucewa ta unguwarsu.
Madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya, babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta kammala zaɓukanta na fidda 'yan takarar kujerar gwamna a mafi yawancin jihohin ƙasar, inda waɗanda aka tsayar ke neman haɗin kan waɗanda suka sha kayi, lamarin da masana ke ganin yana da wuya saboda a galibin wurare zaɓukan son rai aka yi. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Yanzu dai a iya cewa babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta shirya domin kare kujerun gwamnonin da take da su a wasu jihohi da kuma karɓe wasu kujeri daga wasu jam'iyyu da yake tatsar da 'yan takarar kujerar gwamna a mafi yawa daga cikin jihohin ƙasar. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, jam'iyyar ta gudanar da zaben tsayar da ɗan takarar gwamna ta hanyar sasanci wanda gwamna Tambuwal ya jagoranta.
Idan kuna iya tunawa zaman da muka yi na ƙarshe a lokacin da muka yi taro makamacin wannan mun karfafa kuma mun ga alfanun cewa a samu a dajajjakan jama'a a yi maslaha ita maslaha ko yaushe in dai ana samun ta to tafi a je a yi wata jahayya kamar yadda muka sani ana cewa so asuhu khairan yati bil khair.
Bayan kammala sasan tawar an jefa ƙuri'a inda aka tsayar da tsohon sakataren gwamnatin jihar Sa'idu Umar a zaman dan takarar gwamna da kuma dan tsohon gwamnan jihar Sagir Attahiru Bafarawa a zaman mataimaki yayin da mataimakin gwamna mai ci yanzu wanda shi ma ya nemi kujerar aka tsayar da shi takarar sanata.
We appeal to you, please put back behind whatever is negative from our side.
Wanda aka zaba takarar gwamna kenan Sa'idu Umar yake kira ga sauran yan takara da yayan jam'iyyar akan a hada kai wuri daya domin a samu nasarar zabe na gaba. A jihar Kebema an gudanar da zababbukan inda tsohon babban kwamandan sashi na 8 na sojojin Najeriya Shiyar Sokoto wato 8th Division Manjo General Aminu Bande mai ritaya ya samu galaba inda ya doke sauran yan takara hudu. Shi ma da ya nemi hadin kan abokan karawarsa.
Kar waɗanda abokan hamayya su sa hannu mu ci gaba mu ga yadda za mu kawo hamayya mai kyau ga gwamnati yadda za mu yi kokari mu yi gwada rawan gani mu kwace mulki daga gwamnatin APC ta jihar Kebbi.
Duba da yadda ake shirya zaɓuɓɓukan fitar da 'yan takarar ne ya sa wasu masu sharhi akan lamuran yau da kullun ke ganin cewa kiran da ake yi na samun haɗa kai abu ne da kamar wuya a cewar Farfesa Bello Daudun Bada.
To wani haɗe kai za a yi mutumin da ya zamanta da ƙarfi ya kwata ba ci ya yi ba wannan shi ne babban matsala shi yasa kake ganin ko 'yan adawa sun zo ba haɗin kai za a yi ba a ba mutane haƙƙinsu abinda sun ka zaɓa a bar musu a bari mutane su yi zaɓe bisa ga abinda sun ka aminta sun ka yarda da shi wanda an ka zaɓa ya san da cewa jama'a ne suka zaɓe shi ba masu ƙarfi suka ɗauke shi suka ɗora ba ƙaƙa za a yi duniya ga al'amari inda aka irin wannan zalunci a ce wai demokradiyya ta ci gaba da zama haka fashi yawa kaga matsalar da mun ka samu tattalin arziki ya sha kashi sha'anin tsaro ya sha kashi sha'anin aminci tsakanin shugabanni da su da waɗanda suke shugabanci kaga ya lalace.
Aksarin zaɓukan da aka gudanar wasu sun samu damuwa saboda sakamakon bai zo musu yadda suke bukata ba yayin da kuma wasu abin ya yi musu daidai. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad Nasir. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
To gwamnatin Kamaru ta dau aniyar sake bude Sodible babban kamfanin sarrafa alkama a jihar Adamawar Kamarun da fatan zai taimaka wajen sauƙaƙa wa al'ummar kasar wajen samar da burodi ɗaya daga cikin nau'ukan abinci da aka fi amfani da su. Sai dai wata matsala da za a iya fuskanta kamar yadda hukumomin kasar suke faɗa ita ce matsalar ƙarancin takin zamani. Daga Yaounde wakilin muryar Amurka Muhammad Bashir Ladan ya aika mana da ƙarin bayani.
An kirkiro kamfanin Sodible a shekarar 1975 a Wasande a jihar Adamawa. Abin takaici a nan shi ne Sodible ya rufe kofofinsa a ƙarshen 1989. To sai dai kuma a cikin 'yan shekarun nan gwamnatin Kamaru ta yi niyyar sake bude wannan kamfani na noman alkama, amma kuma tana fuskantar wasu matsaloli musamman tsadar takin zamani sakamakon tashin hankali da ake gudanarwa tsakanin Russia da Ukraine. Abdullahi Mansur manomi ne kuma mazaunin yankin Adamawa ya yi farin ciki da wannan labari ko da yake yana taka tsantsan da irin wannan alkawari na gwamnati.
Wato mataki da gwamnati dauka na farfado da ainihin kamfanin na wato Sodible kamfanin sarrafa alkama Kamaru abu ne mai wato kyau sai dai ayaba. To amma Kamaru na da wato gwamnatin Kamaru na da wata hali wadda ainihin yake cewa mutane tuwa ƙorya musamman ma ni haka saboda sai abu ya yi tsami sannan kake ganin Kamaru take fitowa neman magancewa take fitowa neman wasu hanyoyi ta daban domin magance ire-ire waɗannan matsalolin da ake fuskanta musamman ma na wato tsadar rayuwa. Ko sanin kowa ne cewa sakamakon rikici tsakanin Ukraine da ainihin Russia ne aka tsunduma cikin wannan halin musamman ma Ukraine wacce ita ce tana ɗaya daga cikin waɗanda suke sarrafa ainihin alkama a duniya baki ɗaya. To hakan ya sa ƙasashe da dama suka faɗa cikin wato mummunar hali. Wannan abu ne mai kyau sarrafa wato alkama domin ganin cewa an maye gurbin wannan matsala da ake fuskanta na alkamar Russia da kuma ainihin na Ukraine. Eh to ba abin da zamu yi sai dai mu yaba, amma kuma ta wani bangare idan duba ina kan wato tunani mai zurfi, saboda a kodi yaushe kamaro kan fito ta nuna cewa ita na ta yi wani abin alheri, abu mai kyau ga al'ummar ta, amma sai daga baya kuma abin ya jara kafa. To ka gani ne abin mamaki ne, saboda idan ka duba yanzu hakan nan wato blawa ainihin ta yi tsada, saboda ainihin wato ababin da yake faruwa a duniya baki daya. Idan ka duba a yammacin kasar Kamaru sun dauki mataki a yanzu ga cewa duk wanda ya bude ainihin wato shago na sayar da biredi ko wanda ke sarrafa biredi da sauransu, to fa za su kona, saboda mai farashi wato biredi tsadan biredi, kuma idan kaga kilo biredi ba komai bane wanda ainihin mutum zai iya ci a ce ya koshi. To ainihin biredin da ake sarwa a cin a dala 20 na kudin sefan Kamaru, to yanzu ya haura har dala 30, suka ce hakan nan su ba zai iya faruwa ba.
Wasu manoma sun shawarci gwamnati da amfani da takin gargajiya maimakon takin zamani mai dauke da sinadarai na magunguna, hakan zai iya rage kashe kudade masu yawa. Manoma suka ce don gudun tsadar takin sinadarai sun koma amfani da zubar kaji. Idan alkama ita ce hatsin da ake bukata sosai a Kamaru don samar da burodin da ake amfani da su sosai, ministan noma da raya karkara Gabriel Mbairobe yana karfafa yan uwansa su koma samfuran rogo ko masara kafin a bai wa su dible damar cimma burinta. Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yaounde a kasar Kamaru.
To karshen labaran duniyar kenan.
A gaida Mahmud Lalo da ya karanto labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Zaben fadda gwani na gwamnoni a jam'iyyar PDP a jihohin Bauchi da Gombe ya samar da sabbin fuskoki, inda a Bauchi tsohon sakataren gwamnatin jihar Barista Kashim Ibrahim shine aka tsaida takarar kujerar gwamna, a yayin da a jihar Gombe aka zaɓi Muhammad Jibrin Barde wanda ya yi canjin sheka daga jam'iyyar APC. A ɗayan ɓangaren kuma wasu 'yan jam'iyyar APC a jihar ta Bauchi sun buƙaci a yi zaɓen gaskiya da adalci a lokacin nasu zaɓen na fitar da gwani da ke tafe. Ga ƙarin bayani daga Abdulwahab Muhammad.
Zaɓen fidda gwanin da ya gudana a Bauchi ya gudana ne babu hamayya, wato kadaran kada han, inda aka kada masa ƙuri'u guda 655. Ga irin jawabin da ya gabatar a bayan da aka bayyana sakamakon zaɓen.
Ina godiya wa jama'anmu na jihar Bauchi, especially mutanen partinmu da suka gana cancanta a bani tiket ɗin takarar gwamna. A gode, Allah ya saka da alheri, ba za mu ba ku kunya ba.
Shugaban jam'iyyar PDP a jihar Bauchi, Hamza Koshe Akuyam, ya ce jama'a sun zaɓi abin da suke so.
Jama'a sun fito, sun zo sun zaɓa abin da suke so. Kun gani wannan abin, ku ne za ku faɗi abin da aka yi. Muka zo muka gudanar da wani abu.
Ɗan kashin shi ne ɗan takara.
Insha Allah shi ne ɗan takara da muka yi declaring mutane suka zaɓe shi, kuma da shi insha Allah za mu je ga gari.
A jihar Gombe, makwabciyar jihar Bauchi, 'yan takara guda biyar ne suka fafata a zaɓen fidda gwanin, wanda da ƙarshe Alhaji Muhammad Barde Jibrin shi ne nasara da ƙuri'u 160. Shi dai wanda aka zaɓen masani ne kan harkokin kuɗi. Na zanta da shi ta yau da tarho a bayan da aka bayyana sakamakon zaɓen.
Sunana Muhammad Jibrin Barde. Godiyan Allah subhanahu wa ta'ala, na farko zan yi wannan da aka yi nasara ne da kuma cin sa'a da jihar Gombe gaba ɗaya ta yi. Wayan da muka fama wata da su gaba ɗaya, nasara na ga musu ba nasara nawa ba ne, nasara namu ne gabaki
ɗaya. A wata sabuwa kuma, 'ya'yan jam'iyyar APC a jihar Bauchi sun yi taro da kuma yin kira ga uwar jam'iyyar ta ƙasa da kuma a jihar da su yi wa Allah su bari a yi zaɓe a maimakon ɗauki ɗora. Shugaban taron ya yi ƙarin bayani akan makasudin taron a hirata da shi.
Sunana Alhaji Abubakar Umar dan Malikin Tawaya. To makasudin wannan taro dai a matsayinmu na 'yan jam'iyyar APC, kuma mu roki alfarma a wajen uwar jam'iyya ta ƙasa da shugabannin jam'iyya na jihar Bauchi su ba da dama. Tunda an yi zaɓe, an zaɓi delegate, 'yan takara sun fito da yawa, to a bar delegate ɗin nan su zaɓa mana ɗan takarar gwamna.
Kuna ganin za a yi kamar ɗauki ɗora ne kuke da fargaba ne?
To ba, muna fargaban an yi haka, mun san cewa mun samu matsala, mun samu nakasu. Shi yasa in ma akwai tunanin za a yi haka, muna kiransu don Allah, don Annabi a bari a yi zaɓe.
Abdulwahab Muhammad, wurin Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan matsalar zubar gashi wato alopecia a Turance. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararriyar likita bangaren fata Dr. Zainab Ibrahim Babba dake asibitin koyarwa na karamar hukumar gwagwala da a birnin tarayya Abuja. Likita barka da wannan lokaci.
Barkanku.
Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani kan cuta ko matsalar zubar gashi.
Ita cutar zubar gashi wanda a Turance muna ce mata hair loss ko alopecia yana nufin zubewar gashi din. So cuta ce wadda ko dai daga matsalar gashi din ko kuma daga wasu cututtuka mutum zai lura cewa gashin ne yana zuba. To shine cutar zubar gashi.
Shin akwai abin da yake kawo matsalar zubar gashi?
Akwai abubuwa da dama da suke janyo ta. Na daya dai abin da zan iya cewa akwai kala-kalan cutar zubar gashi din. Zai iya zamana kamar misali a ce zubar gashi din na dan iya wuri kadan akan gashin kai ko kuma ya zamana gaba daya gashin kan ne yake zuba. Ana iya kuma samu ma cewa zubar gashin na gaba daya gashi jiki ne. Duk wannan yanayi ne na cutar zubar gashi. Sannan akwai kuma cutar zubar gashi da take zuwa da tabo wanda muke ce mata scarring alopecia, akwai kuma wanda take zuwa mara tabo. Abinda yake kawo tabo shine idan ya zamana cewa ita kofar da gashi yake fitowa daga cikin ta tayi damage, an samu matsala a nan wurin, to shine yake iya kawo wannan tabo. Amma idan ba a samu matsala daga kofar da gashi yake fitowa ba, to ba lalle ya zamana ita ce kamar wanda ake cewa mara tabo. Non scarring alopecia a Turance.
To likita, shin ana iya gadon cutar zuban gashi?
Cutar zuban gashi za a iya gadanta. Kamar akwai yanayi kala biyu wanda ana gadanta, wanda muke cewa androgenic alopecia. Ana cewa akwai wanda yake shafar maza, muna ce mishi male pattern hair loss. Male androgenic alopecia, akwai kuma wanda yake shafar mata wanda muna ce mishi female androgenic alopecia. So za a iya gadon wa'annan. Akwai kuma wadda ita kuma tana zuwa da abinda ake ce ma kamar autoimmune disease, ita ce kamar alopecia areata. To ita ma wannan ana alakanta ta da cewa wanda yake da dangi ne irin wannan matsalar zai iya samun cutar zubar gashi.
To likita, wace irin cutar zubar gashi muka fi fama da ita musamman a nan Najeriya?
To kusan dai a duniya gaba daya cutar zubar gashin da tafi yawa ita ce wannan wanda nace androgenic alopecia, wato abinda muka fi sani a Hausance da sanko, to shi yafi yawa musamman a manya. Amma a yara kuma wanda yafi yawa shine wannan wanda ake ce ma alopecia areata din, wanda nake cewa yana da dan dangantaka da autoimmune diseases, shine yafi yawa. Sai kuma wani lokacin kamar irin su makero, muna da yayawan makero saboda yanda yanayin rayuwar mu take, shi ma yana kawo zubar gashi musamman a yara.
Shin rashin hutu wato stress yana iya haddasa matsalar zubar gashi?
Stress yana kawo zubar gashi sosai. To kuma in aka ce stress, wato ba yana nufin aiki da yawa kadai ba. Mu stress zai iya zamana daga kamar a ce ciwo wanda ya dade a jikin mutum, chronic illnesses, ko kuma zazzabi mai tsanani mai zafi, shi ma kamar stress ne a jikin mutum, ko kuma mace da ta haihu bayan haihuwa, shi ma ana iya samun zubar gashi da shi ma stress ne wannan. Ko kuma irin abubuwa kamar cutan damuwa ta rai, irin kamar su depression ko psychological stress, to shi ma duk yana kawo zubar gashi. To banda wa'annan kuma shi ma magunguna kamar na cancer ko kuma magani irin na tsarin iyali, su ma wasu suna iya samun zubar gashi idan suna amfani da wa'annan abubuwa.
To likita, menene ma bambancin alopecia totalis da cicatricial alopecia?
Ita alopecia totalis abinda take nufi shine kamar wato ma'anar a Turance total gaba daya kenan. To yana nufin an samu zubewar gashi na gaba daya kan, to shi ita ce alopecia totalis. Amma kusan sai in ce in dan fara da dan koma baya kadan, akwai abin da muke ce ma alopecia areata. To ita wannan alopecia areata yawanci zaka ga zubar gashin haka kama wuri-wuri yake na gashi, ba gaba daya gashin yake tabawa ba. So kaman patch ne haka akan a jikin gashi din. So ita ce alopecia areata. To idan tafi haka tsanani kuma shine zaka ga gaba daya gashin kan ya sidi, babu gashi kwata-kwata akan, to ita ce totalis. To kuma akwai wadda tafi ta tsanani, duk yanayin su tafiyar su kusan daya ne. Ita kuma wadda tafi ta tsanani ita muke cewa wai alopecia universalis. So kamar universe gaba daya gashin jiki da na gira da na ido da na gemu da ko ina dai na jiki za a iya samun mutum ba gashi gaba daya a jikin sa.
Shin ta yaya mutum zai iya kare kanshi daga cin karo da matsalar zubar gashi?
Kusan kare kai, kaga wanda na riga na ce akwai alamun gado, kusan abu ne da kana da shi, ba wani abu ne da zaka iya canza shi ba. To amma akwai wasu dan abubuwa da mutum zai iya yi da za su iya sa wannan abun ko ya zo da wuri ko kuma ya kara tsanani. Misali, ko yanayin yanda mutum yake kula da gashin sa, musamman kaman mata akwai abubuwa da muke amfani da su, irin su chemicals relaxer din nan da ake sawa man gashi, da ake kona gashi da su. To in mutum yana da alamun sanko din, in yana irin wannan, to sai kaga abin ya zo da wuri, watakila a shekarun da ba a lokacin ya kamata su ya zo ba, ya zo. Na biyu kuma irin amfani da ko dai wurin kula da gashi din ma, irin su kum mai zafi da ake yi a salon haka, a miƙar da gashi din. Musamman mu gashin mu na baƙaƙe, gashin mu in ka kula a nannaɗe yake, saboda haka in ka kokari ka miƙar da shi, abin da zai faru karyewa zai yi. To wannan ma yana iya sawa abin ya zo da wuri. To kagan aka kiyaye waɗannan abubuwan, za a iya cewa za a iya canza lokacin da abin nan din zai iya farawa. Amma wanda na gado ne ba wai lalle a hana abin nan din fito faruwa ba. Yawanci kaman maganin kansa da na ce shi ma yana kawo zubar gashi, chemotherapy, ana iya sa kaman wani abu da ake cewa cooling cap kafin a ba wa mutum magungunan, saboda ya rage abin da zai sa gashi din ya zuba. To kuma sannan treatment da wuri, neman magani da wuri shi ma yana iya sawa kada abin yayi nisa in aka nemi magani da wuri. Sannan kuma akwai wanda na ce maka ita shi wannan zubar gashi mai tabo, akwai wasu cututtukan fata da suke iya kawo wannan matsalan. To idan aka duba da likitan fata, aka fara magani da wuri, aka samu kafin a samu damage na wannan hanyar fitowar gashi, to wala Allah gashi zai iya ƙara fitowa. Amma in aka riga aka samu damage, ba lalle gashi ya ƙara fitowa ba kuma ta wannan kofar.
To likita, yaya ake magani ko kuma a ce treatment na cutar alopecia?
Saboda yanayin cutar zubar gashin daban-daban ne, mu likitoci akwai abubuwa da dama da muke yi. Misali kaman masu irin sanko, wanda muke ce masanko shi wannan androgenic alopecia, kaman yanda na ce muna amfani da mayika da ake shafawa a gashi din da ake yin fara su da wuri, kuma suna rage zubar gashin, kamar su minoxidil. Akwai maganin sha wanda ake kamar oral fenestride, duk magani ne da muke amfani da su. Sannan ita kuma wancan alopecia areata din nan da na ce da su totalis duka, su ma akwai magunguna da ake shafa kamar su steroids da na shafawa. Ya danganta, idan zubar gashin ya wuce kaman kashi 50, ya wuce kashi 50 na yawan gashin, to sai an sha magani na sha da muke bayarwa. Idan kuma bai kai kashi 50 ba na gashin, akwai magunguna da ake shafawa a kai din wanda zai rage wannan zubar gashin ko kuma gashin ya fito. To kuma akwai nayi maganan stress, shi ma yana iya kawo, na faɗi abubuwa daban da su ne suke kawo stress, ko zazzabi ne, zafi, ko mace in ta haihu gashin ya zube. Wani lokacin gaskiya gashin da kansa ma bayan ƴan watanni kaman zuwa wata 6 zai dawo dan kansa. To amma kaga ya kamata idan mutum yana da wannan damuwar, ba sai ya shiga yin wasu abubuwa da za su kawo matsala ba, in ya ga likita da wuri za a iya ba shi shawarwari kamar wa'ancan gyaran gashi da suke kawo matsala, da za a iya cewa to mutum ya guje su kar ya yi, saboda gashin ya iya samu ya dawo akan kansa ma. In kuma ba haka ba, to akwai magunguna da dama da muke amfani da su da za mu iya ba wa mutum.
daga ƙarshe tsakanin maza da mata su waye suka fi barazanar cin karo da matsalar cutar zubar gashi?
A gaskiya kusan da maza da mata kusan ɗaya ne. Guzan kashi 40 na maza ko mata suna iya samun matsalar gashi.
Masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma duka-duka anan zamu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin, wato Zainab Ibrahim Babba, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
Madalla a gaida Hawwa Umar. Yanzu kuma bari mu karanto muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Isa Lawal Girgir, inda ya ce shirin bankin raya kasashen Afirka na tallafa manoma da dala biliyan 1 na rabi domin shawo kan matsalar karancin abinci a Afirka. A gaskiya wannan yunkurin abin ayaba ne matuƙa. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya sa wannan tallafi ya kai ga manoman karkara. Sai sakon Shehu Adamu Rajau ya ce a gaskiya yadda muka ga ana safa da Marwa da kuɗi a zaben fuddagwani da jam'iyyar siyasar Najeriya ke yi a wannan lokaci, hakan ya nuna cewa akwai ciwon kai game da demokradiyyar ƙasar tamu. Domin dai matuƙar tafiyar a haka za ta ci gaba, to tabbas akwai matsala. Sakon haɗin gwiwa daga Isu Suleiman Madatti da Magaran, tare da Sunusu Madatti da Magaran da Babandi Mamman Bande da Hamidu Kalala Buwadi Ifa da Sani Mai Lange-Lange Iyawuri da Addahil Burburam suka ce mun shigo wannan fili ne domin mun jinjina ga sojojin kasar mu Niger dangane da nasarar da suka samu akan wasu ƴan ta'adda a yankin Filakiri. Hakika abin jinjinawa ne, Allah ya ƙara dora su akan makiyan zaman lafiya a kasar mu ta Niger. Sakon Laziki Ibrahim Rugan Malam Shagari tare da Bala Ruwan Kanwa da Babangida IBB Kiyawa da Faruku Mahe Karoga Sokoto suka ce ya kamata idan shugabanni sun yi aikin kirki mu rika yaba musu, kuma kamar yadda idan suka yi sabanin haka mukan yi tarayya wajen yin Allah wadai. Wannan dalili ne yasa muke son yin amfani da wannan dama wajen yaba gwamnatin jamhuriyar Niger bisa tsarin da ta fito da shi na kulawa da masu masassara da zazzabi kyauta babu ko sisin fabo. Muna fatan wannan shiri zai dore. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Usman Shitu Mahuta, jihar Katsina. Yace sace wasu fadodin coci da wasu ƴan bindiga suka a jihar Katsina. Wannan abin takeici ne da Allah wadai. Da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifa da ta'addabi ƙasar mu Najeriya da ma Afirka baki ɗaya.
Kuma dalla yanzu kuma sai labarai a takaice.
Shugaban Senegal Macky Sall ya ce jarirai 11 sun mutu a wata gobara da ta tashi a asibitin garin da ake kira Tivouane mai tazarar kilomita 120 daga Dakar, babban birnin kasar. Ministan Lafiya Abdullahi Diouf Sarr ya faɗa a wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin na TFM mai zaman kansa cewa tangardar wutar lantarki ce ta haifar da gobarar. Ministan na lafiya wanda ke birnin Geneva don halartar taron da hukumar lafiya ta duniya WHO ta shirya ya ce zai katse wannan ziyarar tasa don ya koma gida ba da ɓata lokaci ba. Magajin garin Kyiv babban birnin ƙasar Ukraine Vitali Klitschko ya yi kiran neman goyon baya ga ƙasarsa yayin da take fuskantar abin da ya kwatanta a matsayin yaƙi mara kan gado da Rasha take yi da Ukraine, yayin da yake jawabi a gaban taron bunƙasa tattalin arzikin duniya da ke wakana a birnin Davos na ƙasar Switzerland a yau Alhamis. Klitschko ya ce Ukraine ƙasa ce mai son zaman lafiya wacce ba ta takalar kowa da faɗa, sannan tana da burin ganin ta zama mamba a nahiyar Turai. Yana mai cewa abubuwan da suka sa a gaba su ne kare haƙƙin bil'adama, 'yancin 'yan jarida da kuma tabbatar da wanzuwar tsarin mulkin demokuraɗiyya.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin, sai kuma can an jima da daddare za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin, da ma Mr. Chang injiniyanmu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.